ba ga haka jihar ta Kano na cikin jerin jihohin Najeriya da ke kan gaba wajen wadatar arziki, in ji rahoton na kungiyar UN Global Multidimensional Poverty Index.
Ni dan jihar Kano ne, ban gamsu ba. Ka duba kuma danjoji mabarata waɗanda idan ka ga mutum sai ka tausaya masa, ka ji kamar ka zubar masa da hawaye, suna nan suna yawo, wani zai tashi bai ci abinci ba.
Gaskiya na gamsu da haka, don saboda yanzu dai matsalan dai gaskiya dai ya ragu dai gaskiya.
Ni gaskiya ni matashi ne, na gama karatu amma sai ma ga ba aikin yi, sai ma wanda ci gagara ta yake ba abin da nake samu. Hanyar da ni karatu na zan ma ga saurara ta kura mutane. Gaskiya ban gamsu sakamakon ba a taimaka talakawa na kasar da mu.
Wasu ƴan jihar Kano kenan suke martani game da wancan rahoto na kungiyar Majalisar Ta Dinkin Duniya. Yanzu haka dai masana'a fagen gudanar da bincike domin fito da alƙalaman lamuran da suka shafi rayuwar jama'a na yin tsokaci game da wannan rahoto. Malam Kabiru Sa'idu Sufi ya yi ƙarin haske.
Dukkanin irin wannan bincike din akwai abin da ake ce masa scientific research, wato menene mizanin kimiyyar da aka yi amfani da shi, waɗanne irin mutane aka ɗauka, samfurin mutanen da za ka ɗauka. In ka ɗau mutanen birni kai amfani da su a zaman cewa su ka ɗauka a matsayin mutanen jihar Kano kaɗai, lalle abin da bayanin zai baka zai sha bamban da idan mutanen karkara ka ɗauka. Waɗanda suke zaune a wata unguwar zai sha bamban da waɗanda suke zaune a wata unguwar. To wannan shi ne dole idan aka tashi ɗauka bayanan bincike ɗin sai an duba yanayin guran da za a ɗauko da kuma yankunan domin ya kasance an samu an yi daidaito a tsakanin al'umma ɗin, domin kuma a samu a fitar da bayanan ƙididdiga waɗanda suke masu gamsarwa. Duk lokacin da aka fitar da irin waɗannan bayanan, mutane sukan buƙaci su ji yaya aka yi aka samar da waɗannan alƙaluman, wani samfuri aka ɗauka, wani ma'auni aka ɗauka, daga wani yankuna aka ɗauka, domin a samu gamsuwa. Domin duk lokacin da ba a samu daidaito ba, to lalle bayanin bincike ɗin ba zai bada abin da ake buƙata ba.
Har ila yau Malam Kabiru Sa'idu Sufi ya yi tsokaci dangane da abin da ake nufi da mutanen da ke matakin matsakaiciyar rayuwa.
Mizanin da suke amfani da shi wataƙila na matsakaiciyar rayuwa shine a ga cewa mutum wato ya haura ya fita daga cikin wancan abin da ake magana na ƙasan talauci ɗin, wanda suke ƙasa da dala biyu a rana ɗin. To duk wanda ake ganin ya fita daga wannan, kuma wataƙila ya fi ƙarfin abin da zai ci da abin da zai sha da kuma wasu ɗan bayanansa, kuma sannan inda yake zaune yake rayuwarsa ba wuri ba ne na talakawa can ƙasa-ƙasa, sai a ce wataƙila ya shiga cikin wannan rukuni na tsaka-tsakiya. Amma abin da yake faruwa shine kowa yana ƙoƙarin a alaƙanta shi da wannan rukunin, har wanda bai kai ba ma wani lokacin mutane sukan yi ci da ƙarfi domin ganin cewa sun zauna a wannan rukunin. Babu wanda yake so a ce ya faɗo rukunin ƙasa, so da haka da wanda yake wannan rukunin da kuma wanda yake ya kusa kaiwa, wasu suna ƙoƙari su tunkuɗa kansu domin a ganin cewa sun shiga wannan rukunin. So da haka rukuni ne wani lokacin na ci da ƙarfi. Wasu ne da wanda suka faɗo daga sama, to ba za su so su yi ƙasa ba. Wasu kuma ba su ƙarasa kaiwa ba, amma ganin sun kusa to sai su yi ɗage su kai. Musamman a wannan yanki namu, kowa yana rububin ganin cewa dai aƙalla bai gaza wannan rukunin ba.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da shugaba Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin baɗi ga zauren Majalisar Dokokin Najeriya na sama da naira triliyan 10, wadda ake fatan zai baiwa 'yan ƙasar damar cimma mizanin matsakaiciyar rayuwa ko kuma ma su zarce haka. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.